Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Amina Buhari Auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Asabar 19 ga watan Janairun shekara ta 2019, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Fadar White House ta bayyana taron kole kashi na biyu tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da takwaran aikinsa na ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un, wanda za a gudana a ƙarshen watan Fabrairu, sai dai ba a bayyana wajen da za a gudanar taron ba. An fitar da wannan sanarwa ne bayan da Trump ya yi wata ganawa jiya Juma'a da Kim Yong Choi a ofishinsa na Oval Office, wanda Fadar White House ke cewa tattaunawar wani yunkuri ne na ganin Koriya ta Arewa ta dakatar da shirin nukiliyarta. Ganawar Trump da tsohon ɗan leƙen asirin Koriya ta Arewa, wanda ake kallonsa a matsayin hannun damar Kim Jong-un, ta kwashe kimanin sa'a 1:30. Bayan kammala ganawar, kakakin Fadar White House Sarah Sanders ta faɗawa manema labarai cewa gwamnatin na ci gaba da samun nasara ta wannan ɓangare. Ofishin mai bincike na musamman Robert Mueller ya fito ya ƙaryata rahoton da ke cewa shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya umarci lauyansa ya yi wa 'yan majalisa ƙarya. Kafar sadarwa ta yanar gizo da ake kira BuzzFeed News ta ambaci wasu jami'an tsaron Amurka biyu da aka sake sunansu a rahoton da ta fitar na cewa Trump ya umarci tsohon lauyansa Michael Cohen da ya yi wa 'yan majalisa ƙarya akan ƙoƙarinsa na son gina otel ɗin Trump Tower a birnin Moscow. Duk da haka, mai magana da yawun mai binciken na musamman Peter Kerr ya faɗi Juma'a cewa rahoton da BuzzFeed ta fitar kan shaidar Michael Cohen ya baiwa majalisa da ofishin binciken ba daidai ba ne. Jim kaɗan bayan da ofishin Mueller ya yi magana kan batun, babban editan BuzzFeed Ben Smith ya fito ya ce har yanzu sun amince da rahoton da suka fitar, kuma ya yi kira ga ofishin mai binciken na musamman da cewa ya fito ya faɗi ɓangaren da ba gaskiya ba ne a rahoton. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar Tarayyar Afirka da ake kira AU a takaice ta shammaci masu saka ido a harkar zaben Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, bayan da ta fito ta yi kira da a soke sakamakon zaben da aka fitar. Sai dai ƙasar ta fito ta mayar da martani ga wannan kira na ƙungiyar AU, tana mai cewa wannan ƙarin wata matsala ne akan batun da yake mai rikitarwa. A watan da ya gabata, zaben da ke cike da hargitsi da matsaloli ya haifar da jita-jita cewa da ɗan shugaban ƙasa Joseph Kabila zai sake murguɗa sakamakon zaben. Ranar Juma'a, kwamitin da ke kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce yana da bayanai da ke nuna cewa an kashe mutane 34 an kuma kama kusan mutane 250 ba tare da sun aikata komai ba tun lokacin da aka sanar da sakamakon zaben a makon da ya gabata. Sakamakon zaben da ya baiwa kowa mamaki ya haddasa rashin zaman lafiya sabanin hasashen da aka yi, inda aka bayyana shugaban 'yan adawa Felix Tshisekedi a matsayin wanda ya nasara. Ranar Asabar ɗaya ta gabata, Fayulu ya nemi kotun kundin tsarin mulki da ta sake ƙidaya ƙuri'un da aka kada. Jami'an zaben ƙasar dai sun ce ranar 22 ga watan Janairu za a rantsar da sabon shugaban ƙasar. Ƙungiyar Tarayyar Afirka dai ta yi shiru kan wannan batu, amma ranar Alhamis jagororin ƙungiyar suka gudanar da wani taro a birnin Addis Ababa, suka kuma fitar da wannan sanarwa. Jiya Juma'a, masu gwagwarmayar ƙin zub da ciki suka yi gangaminsu na shekara-shekara a nan birnin Washington DC, inda shugaban Amurka Donald Trump ya yi jawabi ta hoton bidiyo, ya kuma yi alƙawarin kare 'yancin rayuwa ga kowa. Dabban masu gwagwarmaya sun yi wannan taro a karo na 46, suna masu zanga-zanga kotun koli kan wata shari'a ta taɓa yi a baya, wanda hukuncinta ya bayar da izinin zub da ciki a faɗin ƙasa har tsawon sama da shekaru 40. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya halarci gangamin inda ya gabatar da tsohon hoton bidiyon Trump ya kuma kira shi a matsayin shugaban kasa mafi goyon bayan yancin rayuwa da aka taba yi a Amurka. Da yake jawabinsa, Trump ya alkawarin hawa kujerar naki kan duk wani kuduri da aka gabatar masa wanda yake ganin zai iya kawo matsala ga karin yancin rayuwa. Daga ƙarshe shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce zai yi wani babban jawabi kan rufe wasu ma'aikatan gwamnati da aka yi da kuma batun tsaro da ake fuskanta akan iyaka lokacin jawabin da zai yi wa Amurka a yau Asabar. Trump ya ce jawabin da zai yi daga fadar White House zai fito ne da ƙarfe 3 na yamma kuma zai tabo batun matsalolin jin kai da tsaron ƙasa akan iyakar kudancin Amurka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin mu na abari ya huce.
Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani
Happy birthday.
Oh, now good. Thank you. Now good.
Belated birthday.
How can you come?
I shall cake.
Wallahi kam. Ai mun gode ma Allah ba karamar rahama bane da ni'ima Allah ya nuna maka kowace shekara ka kara shekara saboda wasu basu ganta ba. To dole.
to Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana Allah ya nuna mana tabadin badin badin badada
amin amin
nagode nake cewa baba nace to kaga shekarun nan bazan fada ba nace kaga shekarun ne da aka rubuta su anan to Allah ya juya su
ya juya lambobin
ya kawo juya lambobin
ai ai yawa aka juya su so bin nan yayi yawa aliri
juya lambobin ya kawo juya lambobin to Allah mai mai na Allah ba
ya ya ya
lafiya da lafiya
ba abin da take tsoro a duniya irin tsufa kullum ana magana tsufa haka fa zata ba ku labari ko
haka ne to mu dai Allah ya sa mu tsofe da amfani
ba ai ke kan ki gode ba Allah ni na samu irin wannan acam din nan jikin taki ji yar rigar da jaki kamar irin na babidon din nan haba ai kamar irin tsofa ku muke yewa Allah ya ba mu irin ta
Allah ya shirya ta karshe mu duka
amin
da ku bude wannan babi da waɗannan jogayen gaishe da muka samu ga mu na dukannun mu ya cika dai inda lokaci ya ba mu iko ya kan da zamu diri kenan
to haka ne
mako mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana
to
bari mu fara da wannan jerin sunayen da bako ya aiko yace bako wato bako Umara Kandilwa Bukar dan jihar Difa da kai za mu fara yau na kuma ta samu shiga
shine
yace assalamu alaikum ba ta gidan rana kina ji
to ba
ga
mun rana da dare da safiya duk mu ne
to yace ku mika mun gaisuwa ta ga ƴan uwa da abokan arziki ga jerin sunan yace aboki na Musa Maina Kandilwa Bukar da Zumbuto Malam Goni Kandilwa Bukar da Bulama Kulla ke ma kice Kandilwa
Bukar
amma na gaba kake ce
to na yi suru
da Umar Mamadu Kiringin da Usman Karim Kiringin da Salisu Ibrahim Karingin da Comrade Bulama Ari Gazamni da Madum Tahir Gazamni sai kuma Wuri Malam Bare Burezuwa to gaskiya waɗannan sunaye dai bako sai ka yakuri idan aka mumburta su
kam
sai kuma Oga Ibrahim SG Kusfa Zaria da Kakabukar Gursuma
da Masako
da Elwanu Saidu Bayari da Kinunu Sani Yunusari kin san dai sunayen
da kowa so sai kun fi san mu abin saboda yau da gobe kullun su ne mutanen mu ai
da Lawan bin Hambali da Usani Abba Dambam da Yawale Sari Takai da Gali Surajo dan mutum faki da Usmani Abdumani Buti da Usman Abdullahi Gambaki da Lashiru Aliyu Bukuyum sai kuma Ashiru Lawan na goma yana kuma gaida Yusura Baban Gusau da Ibrahim Salisu dan Kaduna sai Salisu mai shinkafa son da Idris dan Idris da Matru da Abubakar yana gaji Bauchi da kuma Kabiru Jika Karaye Sakkwato sai Muhammad Habibu shugaban kungiyar muryar talaka jihar Gombe da yace da ma sauran abokan shi na Facebook baki daya yace Allah ya kara daukaka amin daga kamar yadda muka faɗa bako Umara Kandilwa Bukar
dan muna fatan dukkan da cikin koshin lafiya
to za mu je daula
to bari ni ma na karsa ya dai inda kika fito domin mu mika masa da zumunta kan to wannan gaisuwa a bari ya huce ga abin nan ne ya aika mana a Tahiru Hashim yace gaisuwar a bari ya huce zuwa ga baba gana Nuciya wacce kan da Idris M Idris da Matulu da Abdulrazak taka lafiya bali da Bala Muhammad Dambam da Sabiu mai manja gamawa da Yusuf mai raƙumi dan kande sai Alhaji Zubair Yalwa Kutumba Bali Taraba da Attahiru Hashim garin cewa yayi wato yana nufi tun ƙarshe ne wannan daga Attahiru Hashim garin Yerima karamar hukumar gasar Taraba eh haka ne gasar Taraba ce kam
to kuma bari mu tafi a garin Dashuwa a jihar Yobe, inda muka samu wannan gaisuwa daga hannun Sa'idu Gagiyo Katamma, dalibi a jami'ar tarayya da ke garin Gashuwa kenan a jihar Yobe. Yace gaisuwar a bari ya huce zuwa ga mai martaba sarkin Badi Abubakar Usman Umar Suleiman da Abubakar Kawu Girgir da Musale Tela Girgir da babana Alhaji Nuciya Watakal da Sa'idu Abdullahi da Maturu, sai kuma Comrade Gama Jibrin da Usman Kasim Kiringin, da fatar duka an tashi lafiya.
To amin. To bari ma na gaskiya din wannan gaisuwa ne to daga Yusuf Garba Dauda, inda yake cewa ina miƙa sakon gaisuwa ta zuwa ga Hawwa baban Fatima da Malam Aminu Sabon Shago unguwar Jaji da Bashir Alkali da ke anguwar Jaji da Malam Isa Lariski unguwar Jaji da Balami Gyaran Radio unguwar Jaji. To wannan dai ko ina dai anguwar Jaji ne
haka,
da Mani Mai Shayi anguwar Jaji, da Balami Lemu unguwar Jaji, da Umar Adamu a wannan Umar Adamu Cillari
Tofa
wanda aka fi sani da Daku, shi ma din a unguwar Jaji. Sai Malama Fatima Woman Leader anguwar Jaji, sai shararren dan jaridan nan Nasiru Musa Ahmad Sunshine FM Fataskum.
Selkin su da jika an azanne da duniya Allah kula
bada
sa kafin mu je filin labarai ko
haka ne kam.
To wannan gaiso ta ƙashe dai ta hannuna yau ta fito ne daga hannun Umar wanda lokaci zai ba mu damar karantawa kenan yau. Yace fatan alheri ma'aikatan sashen Hausa, dan Allah ku miƙa min sakon gaisuwa ta zuwa ga ɗan uwana da abokan arziki kamar su Nasiru Aliyu Bukuyum da Adamu Habu Umar Nyanga da Yusuf Chimbi Naija jihar Naija, da Baba Gana Alhaji Nuciya da Ashiru na Goma Ruwan Ɓaure, da Nura Muhammad Mai Apple, sai kuma Binta Aliyu Zurmi da Yahaya Dano Azare da Comrade Bulama Ari Gazammi da Idris M. Idris Damaturu da Ibrahim SD Kusfa da Gali Siraju Faki da Dauda Hudu Nguru da kuma Inuwa Abdul Malik Nguru da Kinunu Sani Yunusari. Daga ƙarshe ba zan manta da ɗaukacin al'umma garin Damas ba, gaisuwa ce ta fito daga Alhaji Bukar Gusuma da Masak.
To muna fatan duk suna cikin ƙoshin lafiya.
Daula, akwai wani abin da na lura da shi, kin ga waɗannan gaishe-gaishe waɗanda suka saba aiko mana din nan, wasiƙun da ke hadinki da wasiƙun da ke hannuna, an kika lura sai kiga kusan sai ka ce sunayen duka ɗaya ne. Wannan ya gaida wannan, wannan ya gaida wannan.
Haka ne, ai na
ga mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Duk wani sunan da aka maimaita ba ma kiran shi.
Haka ne, kam da haka kowa
duk wanda aka riga aka gaishe
shi dashi ya aika mana da gaisuwa zai ji sunan shi.
Kana kuma mutane daban.
Mutane daban.
Daban.
Haka ne.
Duk sunan da muka karanta su nan yanzu za mu bada lokaci ba a saki kiran su
haka ne
za gaida waɗansu su ma su san ana yi da su
haka ne kowa a dama da shi
dawo
mai sakon gaishe ya aika
duk mai gaishe ya aika sababbin mutane daban su ma a gaishe su su ma su san ana yi da su to mun
yau ma dai mu dawo layi yan fulanin ne ake son kullum mu muna nan dai labarin wani dan fulla ne da matar shi ana zaune dai ana zaman lafiya ana nan ana yan sai ranan ya tashi dalla dai da shika dalla ludi kisa dan fulla da wuya suke sai da shanun su ai ba a sai da sai dai ai ta kiwo ai ta kiwo kira nan dai samu wani dalla ludi ina ji ana dan bukatar dan canji kudin hannaye dan wani abu sai ta fi sai da shayin lisaniya da yaje saidawa yayi ranar da kasuwan garin ke ci kasaniya ta ki shiga har aka rufe kasuwa mai dawo gida yayi tagumi ya rasa ya zai gashi kuma yana cikin bukatar kuɗi sosai shine sai mata ta ce mashi mai gida na san yanda zaka yi ta bashi shawara cewa idan wani rana ya saki zagaye ranar kasuwan idan har yaje sai da wannan saniye ya ce masa tana da ciki shikenan sai aka ranar kasuwa ta zo ya dauka saniya ya tafi sai da saniya da aka je sai kowa ya je sai masa sai ce tana da ciki ai ko nan take aka sai saniya
shikenan kuwa
ya dawo gida yana murna yana murna sai matan ta ce mata ai dama na
for the price of one
sai matan ta ce ai dama na gaya maka ana nan to ina jin daman kudin da yake nema kudin aure ne
zai maɗe shi aure
to sai aka zo maganan sadaki kai wanda za ku yi aure suka ce za su kawo sadaki jaka daya sai dan fille ya ce jaka daya ai jaka daya yayi kadan talatu jaka daya yayi kadan talatu har ciki ne da talatu ko ciki ne da ida fa
ya samu abun nan to yar shi ma tana da ciki kasuwa yana ga bai sace wa zai kashe mu da kasuwa ba da ita ba haka yaya
to haka dai aka gane shi ko dan fille ne da aka tsaya
to ne da yau labarin da nake da shi wani labari ne da ya fito daga hannun Ashiru Sani shi kuma labari ne na wani mahaukaci Ashiru lawan na goma ruwan baure ya ce wani mahaukaci ne yana tafiya sai ya tsinci naira 1000 a ƙasa sai shikenan sai ga wani mutum ya zo wucewa sai ya lura ashe mahaukacin ne ya tsinci kuɗin sai ya ce masa kai ID card dina ne kin san kudin Nigeria yanzu $1,000 takarda ce ta $1,000 akwai $1,000 ba
$1,000 alheri ko naira 1,000
harkar dala Amurka.
Naira, naira nake son ce daula. Ita kin gane zan miki shayin bahaukaci a kin gane. Naira 1000 a kin takardar naira 1000 ba? Takardar naira 1000 ce ya tsinta. Sai wannan mutumin yace kai ba na ID card ina ne. Sai mahaukacin yace ai wato kana gani ni mahaukaci ne ba? Ko kuma ni wawa ne? Sai yace mashi to ya sunanka? Sai mutumin yace sunana Central Bank of Nigeria. Abinda aka rubuta a cikin sai mahaukacin yace to shekara ka nawa? Tunda dai a ID card za a sa sunan mutum ba? Za a sa sunan mutum da ya tuhu kuma a sa shekarun shi a cikin ID card. Sai mutumin yace shekara ta 1000.
Kamar da aka rubuta a naira 1000 ba a kasin naira 1000.
Sai mahaukaci yace lalle ko ID card ɗinka ne wannan, ku karɓa abinka. Sai yace to amma ka dinga ta hotonka dan kaga wannan ba hotonka a ciki, ka kare kawai.
Eh kai ka mai da mu mahaukata ne ko wawa?
In ID card ɗinka ne ai akwai suna, ya kamata akwai suna ka. Abinda kawai baba a cikin wannan shine hoton mutumin ne baba, yace to daga yanzu in kai ID card ka rika sa sunanka a hotonka, ka kare kawai, karɓa abinka. Na ga lokaci ya fara harara musabili haka tila su muja burki nan yanzu a madadin
Daula Salim
Alheri ke muku fata alheri, Allah kuma ya bamu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da
shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai can anjima da hantsi za ku je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Da komi ba ajiwa. ake afu